A lokacin wani biki na nuna kayayyakin tarihin da aka karbo daga wasu kasashen Turai, ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya bayyana kudirin gwamnatin Najeriya an kwato lokacin kayayyakin tarihin da aka sace a zamanin mulkin mallaka daga Najeriya zuwa wasu kasashen duniya, musamman ma dai kasashen yammacin Turai da Amurka.
This administration has been engaging and continues to engage in the process of identifying and repatriating artifacts that were stolen from our country.
Yace ina tabbatar muku da kudirin gwamnatin Najeriya mai ci yanzu na fafutukan ganin cewa an kwato irin wayannan kayayyaki na tarihi domin dawar da su, abinda kuma zai zamo abin tarihi ga 'yan Najeriya da kuma gane asalin su. Mrs. Jean Borgatti, wata 'yar asalin kasar Amurka da ke koyar da darussan kimiyyar aje kayayyakin tarihi a Jami'ar Benin, kuma ta yi bayani game da muhimmanci da kuma tarnaƙin da ake fuskanta a Najeriya game da kayayyakin tarihi irin na da.
Most of the students in at least fine and applied arts are interested in learning about modern and contemporary art. They are not interested in traditional art or archaeological works. And it's a great sorrow to me that the students here are not interested in this. We do desperately need in Nigeria well-trained art historians.
Tace matsalar da ake fuskanta shine dalibai yanzu haka a jami'a ba sa da sha'awar koyon darussa da ke da nasaba da kayayyakin tarihi irin na da, a maimakon haka sun fi mai da hankali ne wajen koyon darussan aje kayayyakin tarihi na zamani, abinda kuma ke kawo nakasu da koma baya ga kayayyakin tarihi irin waɗannan da muke gani. Akwai buƙatar gwamnati ta tashi tsaye wajen faɗakar da al'umma game da muhimmancin kayayyakin tarihi irin na da. To, kowane irin kayayyakin tarihi ne aka dawo da su Najeriya daga kasashen na waje da kuma kasashen da samo irin waɗannan kayayyakin na tarihi? Alhaji Yusuf Abdullah Usman shine babban darakta na hukumar da ke kula da adana kayayyakin tarihi a Najeriya.
Daga kasashe kamar wajen guda shida, kasu akwai daga America, akwai daga Switzerland, akwai daga South Africa, da Faransa, da Canada. Waɗannan su ne kasashen da suka ba mu waɗannan kayayyaki wanda aka fitar da su ba ta hanya da ta dace ba, da suka gani cewa bai kamata su ci gaba da rike su ba, suka dawo mana da su. Su ne yau muke nunawa kaɗan daga cikin su, muka iya nuna mu a cikin wannan akwai wato abubuwa wanda suka shafi kirkira da zayyana, musamman daga kasar Benin, daga kuma kasar Nok a Kaduna, da wanda abubuwa ne wanda aka gina da laka da taɓo, da kuma wajen kasar Zamfara da Sokoto da Katsina, da kuma abubuwa wanda suka aka fito da su aka yi su da itace, kamar abubuwa wanda kamar na zayyana da kirkira daga kasar Yarbawa, musamman abubuwan da aka kera su da tama, wanda aka narka tama, aka narka ta, aka kirkiro abubuwa na zayyana. Wannan kaga wata hikima ce wacce Bature zai dauka cewa ba mu da ita, amma sama da shekara 2006 muna da wannan hikimar a wannan kasar ta.
Gwamnatin ta Najeriya dai a ƙarshe, a cewar ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad, da ta yi tsaye wajen ganin an samar da 'yan sanda na musamman da za su dinga sa ido wajen kare kayayyakin tarihin da Najeriya ke da su, na ganin cewa an hana fita da su zuwa ƙasashen ƙetare. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.